بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بركاته من المصطلة والحديث وما ونشيني درس من الشهود. Na'am, aywa nasha hudu mun gama kisimi na harko a wancan satin. Yau zan mata shi kenan kisimi na biyu, kamar yanda muka ce mallam wannan littafin ya sanya shi ne kisimi guda biyu. Kisimi na harko wanda ya gabato shi yayi shi kamar na ma'ahid na sanawiya, kamar mustawal awwal athanawi, kuma na biyu shi ma mustawal thani athanawi. Kenan yanzu ismi na biyu ne zan mu shiga. Allah subhanahu wa ta'ala yi mana tawfiqi. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Aqsamul khabari bi'tibari man yudafu ilayhi, yanqasmul khabar bi'tibari man yudafu ilayhi ila thalathati aqsam. Malam yace wannan kismin da zai yi bayani na farko cikin kismin sani, abu na farko da zai yi bayani a cikin shi shine kashakashan al-khabar al-hadith ko labari da yazo bi itibari man yudafu ilayhi, ga wanda ake danganta shi. Misali, idan an danganta hadisi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan hadisin wani iri ne. Idan an danganta hadisi ga sahabi, wannan hadisin wani iri ne. Idan an danganta shi da tabi'i, wannan wani iri ne, ko kuma wani bayan tabi'i. Kenan shine malam zai mana bayani. Shine yace yanqasimu al-khabar bi itibari man yudafu ilayhi ila thalathati aqsam. Labari ko hadisi ya kasu kaso uku bi itibari ga wanda aka danganta shi wannan labarin. Kenan idan aka nasabta wata magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, me take ne? Shine yace al-marfu wal mawquf wal maqtu. Alif al-marfu, na farko hadisin da ake cewa al-marfu, wanda mun gani tun can baya hadisin da aka ce ma al-marfu shine wanda aka ma udhifa lin nabi marfu wa ma li tabi'in wal maqtu, kamar yanda mai baikuni yace na kar da ci. Tayyib, kenan al-marfu shine wanda aka danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-maqtu al-mawquf shi kuma mai baikuni yace وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. تشيني موقوف wanda aka danganta shi zuwa ga sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To hadisi idan zai karshen shi magana ce ta sahabi, shine ake cewa wannan hadisin mawquf. Sai jim malan yace al-maqtu, hadisin da ake cewa al-maqtu shi kuma wama li tabi'in huwa al-maqtu, wanda aka danganta shi da tabi'i shine maqtu. Kamar yanda baikuni yace wama udhifa lin nabi marfu wama li tabi'in huwa al-maqtu, huwa al-hadith huwa al-maqtu. Na'am, kenan ne malam shine ya raba mana su guda uku. Kenan su ne guda uku wanda bi itibari man yudafu ilayhi. Sai na farko malam yace al-alif wal marfu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama, hadisin da ake ce ma al-marfu shine wanda aka danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa yanqasimu ila qismaini, sannan shi wannan marfu in ya kasu gida biyu, ya rabu gida biyu. Na farko shine marfu'in sarihan wa marfu'in hukman, hadisi marfu'i wanda yake sarihi. Zan mu zo mu gani wanne ne ake ce ma sarihi, wanne ne ake ce ma hukman. Wannan sarihi ne da ka gan shi kawai hadisi ne marfu'i, faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sak. Shi kuma marfu' hukuman, wanda shi kuma hukunci ne yake ɗauka na faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba sari ba Annabi bane ba yace kaza a lafazin hadisin, ba ta aka yi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A'a, zan mu zo mu gani yaushe ne ake cewa wani hadisi lahu hukumur rafa. Malamai suna da istilahi suke cewa lahu hukumur rafa, to shine ake cewa marfu' hukuman, hadisi da yake marfu'i a hukunci. Kenan daukan shi da zammi Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗe shi. Shine malam yace fal marfu' sarihan, wanda yake cewa marfu'i sarihi shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam nafsihi shine hadisin da aka danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an danganta shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam min qaulin na daga fada annabi sallallahu alaihi wa sallam aw fi'lin ko kuma aikin shi aw taqririn ko kuma an yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da shi ko kuma aw wasfin fi khulqihi aw khilqihi aw hilqatihi ko kuma siffa wasafta shi da akai akan halayen shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma akan shi siffar halittar shi siffar halittar shi to wannan sune ga guda biyar wanda suke daukan hadisi hukunci na sarihi daga cikin nau'ikan hadisi wanda suke daukan hukunci na rafi'i sarihi wannan wanda suka zo karkashin wannan guda biyar umma fada annabi sallallahu alaihi wa sallam na warko nabi umma aikin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi na uku umma an yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da shi ko kuma ya kyale yayi ikrari saboda mi malamai suka ce wannan zan mu zo mu gani idan muka zo dan me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai idan yayi bar abu ake daukan shi hadisi ne sannan na hudu shine siffa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta halayen shi da kuma siffa shi ta halitta shi wannan sune kenan kalkashin hadisi wanda yake hadisi lahu hukumur raf'i sarihan marfu'an sarihan shine kenan wannan guda biyar to misali anan na qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam daya fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam biyu taqririn nabi sallallahu alaihi wasallam sifati khalqihi da khilqiyati biyar khalqi halqihi da khilqati da kankarankaran halitashi shi annabi sallallahu alaihi wasallam biyar kenan na'am ga fahimta aiwa tayyib misaluhu ma la yace min alqauli kinan misalin da zai bamu na hadisi daga fada annabi sallallahu alaihi wasallam wa zai ka misali banda hadisin da malam ya kawo mana yace kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki wanda babu wani al'amarin mu babu ba mu ba muka zo da shi ko babu wani al'amarin mu a cikin shi to za mu da mishi aikin shi innamal a'malu binniyat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wannan daga wanne ne min nawi min alqaul hadisi da daga kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahaytukum an tajtanibuhu hadisi dai daga kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar hadisi dai daga kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am hadisi daya daga fada annabi buniya al-islamu ala khamsin hadisi dai daga kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dai ko daga fada annabi sallallahu alaihi wasallam Now. Mana haytukum anu? An rige ka wani shi. Tayyib hadisi dai da kullu nabi sallallahu alaihi wasallam. Jannata aqwala. La yadkhulu jannata aqwala. Hadisi dai. Now. Ha? Ya ji da hadisi. Wani wanda ya mutu yana shirka ai wala hadisi dai daga kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dai daga fada annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi dai ko daga fada annabi sallallahu alaihi wasallam ko da Hausa
ko da Hausa
na'am ka san tambaya kace sai ka kasa abu a da me ga kaza da kaza amma hadisi da fara annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi ma yawa mafi yawa fara annabi sallallahu alaihi wasallam tayyib ala kulli hal mun fahimci na horko kenan kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idan fada ce ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da hukunci hukunci marfu'i sarihi shi yake da hukunci malam yace misalu min fi'lin nabi min fi'lihi daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala baytahu yabda bis-siwak annabi sallallahu alaihi bisiwaki bisiwaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya shiga gidan shi abu na harko da yake ware shi ne yana fara da aswaki hadisi da daga aikin annabi daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ai faɗa ce nan yace sallu kama ra'aytu muni usalli hadisi kala nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu muni usalli na'am
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
shine mala ya kawo gada bisuwa mala yesu na'am yashusu fahu bisuwa kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli yashusu fahu bisuwa na'am tayyib na'am hadisi daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am dauci mala malam hadisi daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ake son hadisi guda eh ko da ke kun shigo yanzu kayan ku wannan tayyib ala kulli hal min fi'il annabi sallallahu alaihi wasallam daga aikin shi malam ya kawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytahu yabda bi siwak idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida abinda yake ware shi ne siwak malam ya kawo mana hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layli yashusu fahu bi siwak da hadisin kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi kana annabi sallallahu alaihi wasallam kaza mafi yawa ku gani suna zawa da kana yaf'al kaza tayyib wannan kenan daga aikin shi daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na uku malai yace misaluhu min taqririn nabi sallallahu alaihi wasallam taqriruhu jariyata hina sa'alaha aina allah qalat fi as-sama' fa aqarraha ala dhalik daga taqriri ayi abu aban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ko kuma ya kyale kenan yayi yarda da abun ko kuma abun yana daga cikin shari'a inda a lokacin kamar yadda nace gaban nan zan mu yi bayani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kyale abu ana yin shi yake zamantowa hukunci cikin shari'a kuma a dauke shi cikin hukuncin hadisin marfu'i sarihi saboda
shi hala shi ba shi la me yasa ne shi da shi
ke
yau da
yana bai ya shuru tayyib bai ya shuru akan banna eh sahih amma akwai abu guda
shi
wanda ya kamata awwalin shi mutum ya yi in ji bayi a kan shi saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama an turo shi ne yana koya ma mutane shari'a yana koya ma mutane tashri'i kamar yadda kuka ce ba a yi ba abu na banna a gaban shi ya kyale to kamar yadda a ƙarƙashin wannan malamai suka ɗauko wata ƙa'ida la yajuzu ta'khirul bayan an waqti hajati bai ya halitta mutum ya kyale wani zance a lokacin da ake buƙatar shi to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ai an turo shi ne kuma Allah yana wahayi Allah yana gani kenan daga an yi abu kaza idan ba daidai bane Allah subhanahu wataala zai ma annabi wahayi cewa kaza da kaza a daina tunda shari'a ce ake koya ma mutane shari'a ce ake dauka kenan duk abinda aka yi a gaban annabi Allah bai turo ba wahayi kenan menene za a dauke shi kenan hukunci za a yi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne tunda ya gani ya bari kamar yadda kuma hadisin wancan kunna na azir wal qur'ani yanzu sabai suka ce sun kacance suna yin al'azir alhali kuma me yace wal qur'ani yanzu kaga al'azir ai a gida zasu yi can gidan mutum cikin gidan shi zai ba tare da an sani ba al'azir azalu da Hausa azalu ake ji
mutum ya yi jima'i kuma zai ga muni su doka sakare
na'am shine wal qur'ani yanzu kuma al qur'ani yana saukowa ana yin wahayi me yasa suka ce ana yin wahayi kenan abu ne wanda yake a boye suke yi da a ce wannan abun bai halatta ba kenan Allah subhanahu wataala zai gayi ma annabi a sa shari'a kenan wancan hadisin da kuka da suka yi da aka wani kenan ya lahu hukumin rafa'a shi ma kenan mun fahimci takriri na annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da wata jariya aka tambaye ta aina Allah tace fi sama Allah yana sama tace sai annabi ya kyale yace ita ka hafa innaha mu'mina fil hadis yace ka iyantar da ita saboda mu'mina ce da san kenan Allah yana sani kenan in ba Allah inda ba sama ba yake annabi bi zai hana zai ce a kaza da kaza kenan kaga nan raddi ne ma daga kan mutane wanda suke ce Allah na ko ina ko kuma na makawanta eh Allah subhanahu wataala yana sawa shine fa qarraha ala zalika sallallahu alaihi wa sallama sai hakaza kullu qawlin aw fi'lin alima bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yunkiruhu fa huwa marfu'un sarihan min at-taqrir shine malan yace haka kowace fada ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da kowane aiki na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gani ya san da shi ko kuma bai san da shi ba ya san da shi bai yi ba inkari akan shi ko kuma bai san ba ma da shi Allah yana gani ba a sabko ba wahayi aka hana to wannan hadisi wannan mai aikin yana daga hukunci hukunci na hadisi marfu'i eh matakar isnadin shi ya tabbata wannan za a yi aiki da shi shari'a ce insha Allah shine malam yace wa misaluhu min wasfi min alwasfi fi khulqihi misali daga wasfin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin halayen shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ajwadun nas mafi karamci annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamin kawo kenan wannan daga cikin halin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk hadisan da zasu zo akan halin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yazo ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kaza da kuma sifa yanzu muka zo nan kana nabi sallallahu alaihi wa sallam rib'atun min ar-rijal laysa bi tawilun wala qasirun ba'idun bayna mankibaihi lahu sha'run yablu sahmata udhnayhi kaga duka wannan wasafin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake annabi ba gajere bane ba ba dogo dogo bane ba kuma ba gajere bane saka tsakiya gashin shi ya zubo kaza suffa shi ce ake to wannan shi ma hadisi ne yake da hadisin hukuncin hadisi marfu shi san ka duba litahi wan litahi ne gama abubuwan da suka shahi halitta annabi sallallahu alaihi wasallam mukhtar mukhtar al-hadith an-nabawi ya gama tayyib ala kulli hal wanda ya shahara ne wajen malamai shine shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam na imam at-tirmidhi a cikin jami'u at-tirmidhi yayi shi can gaba da kuma shama'ilun nabi hadisi ne kawo kawa akan dukkan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an ka karanta wannan hadisan zakka ka samu aka karanta maka shi ka fahimta to zakka san annabi sallallahu alaihi wasallam ko a mahuliki ka gani wani yazo gaje daga jere ka ce ba kai bane eh amma da ka gani shi ka je ka karanta shi ka fahimta kenan ka ce lalle wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na kenan wannan guda biyar sune hadisai sune kalkashin hadisi hukumi na marfu'i sarihi kenan duk hadisin da yazo kalkashin wannan in ma fada annabi in ma aikin shi in ma takariri an yi abu a wajen shi bai yi ba inkari in ma daga cikin sifa annabi sallallahu alaihi wasallam ta karan kanshi ta halitta shi ko kuma ta halayen shi duka wannan suna kalkashin hadisi lahu hukumur rafa hadisi marfu'an sarihan marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sarihi matakar sanadin shi ya inganta to wannan hadisin za a dauke shi a yi aiki da shi sai malam yace mana wal marfu'u hukuman hadisin kuma da yake marfu'i a hukunce zan mu ga wanne ne hadisi da yake marfu'i a hukunce shine malam yace ma kana lahu hukumul mudafu mudafi ila annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa anwa'u yace wanda yake da hukuncin shi kamar ai hukuncin wannan hadisin kamar hadisin da aka yi danganta shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi anwa'u ne nau'i 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 ne kenan zan mu gani nau'i kan gabaki da shi wannan wanda muka gani direct amma fada annabi ko aikin shi ko kuma an yi a gaban shi ko kuma halitta shi ko kuma wasfai shi kenan wannan mafi dukan su in kuka duba kusan yana dak da annabi kamar fada shi aikin shi an gani aikin shi takaririn da an yi a gaban shi da shi karan kanshi da halin shi da sifar shi to shi kuma wannan hukunci zan magani irin fada annabi sallallahu alaihi wasallam irin fada sahabi kamar yanda malam yace al-awwal na farko yace qaulu sahabi idza lam yakun an yakuna min qabili ra'i fada sahabi da zai ce da zai fadi wani abu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fadi wata magana wadda da ka ganta da ka gani wannan magana laysat min qabili ra'i ba daga ba ra'ayin shi bane bai bai kamar hadisin da muka yi gabata cikin riyadus salihin ne da muka karanta abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakur dan wuta
ya kai
tsawon dutsen Uhud ya kai tsawon dutsen Uhud ko kuma nisan shi aka ce tsakanin Makka da Madina to wannan ai daga ganin daga jin wannan hadisin ai Abu Huraira bai ya faɗi ba karan kanshi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya faɗi ba haka ba shakka kawai ya ji ne daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wa'annan su suke da hukunci hukuncin hadisi marfu'i kama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wadanda yayi batta daga bangaren ra'ayin shi ko kuma wani abu wanda daga shi ne to wannan daga kun duba da kaga ka gani lai statement kabilin ra'ayi to wannan zata zamanto laha hukumur rafa zata zamanto hukuncin ta hukuncin kama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda yanzu hakorin jildin shi me yace cikin karkashin hadisin jildin shi ita ce kabrinta kaman Makka zuwa Madina kwata dan wata kabrinta ai karkashin hadisin bambanta ba ce kamar tsauhu kabrinta masafar Makka da Madina masafar Makka da Madina kuma kilo nawa ne 450 akalla kabrin dan wuta hakorin shi ya fi dutsen Uhud to ka gani wannan abu ne wanda ba da ra'ayi bane zai faɗa haka la shakka da yayi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan shine malami ya kawo mana na farko yace wala me kun tafsiran ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات مثل أن يكون خبر عن أشرات الساعة وأحوال يوم القيامة أو الجزاء يتي يزمن تو فأدى صحابي زي كده تزمن تو وني تفسيري لينا وانت وني آية كو وني كراتو كو وني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كده يزمن تو شي صحاب أنسان شينا أوك اللاباري الإسرائيليات dan ka aje cikin Isra'iliyat ya dauko kada ya zamanto yana daukar labari daga cikin Isra'iliyat sannan shine ya bada misali yace an yakuna khabar an ashratis sa'a ya zamanto labarin wannan yana daga cikin irin labarin alamomin tashin kiyama da ko kuma can abubuwan da suka shayi ranar tashin alkiyama kaga wannan na dan huda abin da ya shayi kiyama ne kuma Abi Huraira hadisin nan bai Abi Huraira bai dauka daga bai daukan hadisai da Isra'iliyat kenan wannan deja dauka zammi lahu hukumur rafa yana da hukuncin rafa'in hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sharadin shi ya zamanto kada ya zamanto shi wannan sahabin yana dauka Isra'iliyat kuma kada ya zamanto maganar da yayi tana da akwai ra'ayin shi a ciki ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan shine malamin ya gayi mana na farko malamin ya ce fa in kana min qabilir ra'ay to idan ya zamanto maganar da sahabi ya wadi min qabilir ra'ayi yani ta zamanto kamar daga ra'ayin shi ne ya wadi to wannan fa huwa mawquf ba ya zamanto ba marfu'ul hukm ba za a danganta shi hukuncin danga shi tashi da Annabi a sai ya zamanto faɗa ce ta sahabi kenan daga wannan mun hudu hadisi mawquf idan ra'ayin shi ne faɗa ce ta sahabi idan ba ra'ayin shi bane kuma bai ya kama da ra'ayin shi to wannan ita ce take da hukuncin hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in kana tafsirin fal asl lahu hukm nafsihi wa tafsir mawquf yace idan tafsiri ne yayi na wani abu to yana da hukuncin shi shi ma tafsirin da shi yayi mawquf ne shi yasa mafi yawa an ga duba cikin tafsiri zaka ga qaulu ibn abbas kaza da kaza da kaza ko qaulu ruwatul hadith ruwatul tafsir wanda suka mufassirin zaka ga fadar malaman tafsiri jawa duk wannan to fadarsu ce fadarsu zaka gani mawqufa ce zuwa gare su to idan ya zaman to kenan tafsiri ne in kuma in kana qa'iluhu ma'rufan bil akhdhi an al isra'iliyat fa huwa mutaraddid bayna an yakuna khabaran isra'iliyan aw hadisan marfu'an fala yuhkam fihi bi annahu hadithun lishakk fi idan ya zaman to shi kuma wanda ya rawaito hadisin an san shi da daukan da isra'iliyat yana dauko labarin isra'iliyat to wannan he zaman to taraddudi yani baka yi mishi ba hukunci kace wannan hadisi ne marfu'i kuma baka ce ba hadisi ne baka ce ba isra'iliyat baka ce ba hadisi marfu'i abinda muke so baka ce ba marfu'i ne lahu hukumur rafa saboda mi shakka ta shiga shi kuma idan shakka ta zo abu sai ya zaman to da taraddudi ba za a dauki ba inda ake shakka kenan idan ya zaman to isra'iliyat ne wa kad zakaru anna al-abadila سوايا عبادة لا سوني عبد الله بن عباس عبد الله بن زبير عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمرو بن العاص أخذوا عن الأخبار بني إسرائيل من كعب الأخبار أو غيره ambato ma wasu daga cikin sahabbai wanda ake kiran su Abadila su guda hudu Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Zubair da Abdullahi dan Umar da Abdullahi bin Amr yace sun dauki labaran akhbarin na Isra'iliyat daga Ka'ab al-akhbar aw ghairihi ko kuma wani shi amma sa Abdullahi dan Abbas da su wannan suna daga cikin da sai Ibn Umar suna daga cikin malamai wanda suna iya tantance abubuwan da suke Isra'iliyat da wanda suke ba Isra'iliyat ba kenan wannan na farko ya zamanto kada ya zamanto min kabilin ra'ayi kada ya zamanto yana da kamar ra'ayin shi ne fadi shi sahabin fada ce wanda take da hukunci hukunci rafa'in hadisi marfu'i hukuman yace athani fi'lu sahabi idza lam yakun an yakuna min kabilin ra'ayi shi ma aikin da sahabi yayi sahabi yayi wani aiki wanda aikin nan da yabe wa a ce wannan daga kamar ra'ayin shi ne kenan wannan shi ma lahu hukumin rafa'i mallan yace ومثل لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة. سما لما يسكت سني مثالي أكن صلى علي رضى الله تبارك غريشي أكن صلاة الكسوف صلى كسف ورانا أتي ياي ركوعي أقوى تركة ياي ركوعي سما دبي أقوى تركة. وكذا قلنا أبو صلى عبادة كم وندي تعلم إسماء النبي صلى الله عليه وسلم. Kinan ba yayi ba abu wanda yake irin min kabili da ra'ayin shi ne yazo yayi shi ya kara a cikin sallah kinan wannan malamin suka ce shi ma yana daga cikin hukunci hukuncin raf'i hukunci hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kinan zai zamanto wannan aikin nashi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam annan ya faɗa saboda laysa min kabili ra'ayi misalan da malamai suka bada malamin yace athalis na uku an yudhifa as-sahabi shay'an ila ahadin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yadhkur wa lam yadhkur annahu alima bihi fa qawli asma bint abi bakr radiyallahu anha dhabahna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farsan wa nahnu bil madina fa akalnahu yace ya zamanto hadisin sahabi ya danganta wani abu zuwa ga lokacin ahdin annabi sallallahu alayhi wa sallam zamanin annabi sallallahu alayhi wa sallam sannan kamar sannan kuma bai ambata ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya fadi ko kuma wani abu kamar yadda asma ta ce zabahna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farsan sun yanka doki ko a lokacin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil madina sun kasance suna madina suka ci suka yanka doki suka ci to wannan lahu hukumin rafi inda an danganta shi daga ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abinda aka danganta shi a lokacin annabi inda a lokacin da suka yi da haram ne ko kuma wani abu ne wanda shari'a ta hana direktaman wahayi zai sauka saboda Allah subhanahu wataala lokacin ya turo annabi yana koyi shari'a bayyaiwa akwai abubuwan da suna zawwa to wahayi zai sauka ya ishe misali hadisi suratul mujadala wanda tazo kar sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ka gani tazo wajen annabi tazo tana gayi mai kaza da kaza kan mijinta kaza kan mijinta kaza mijinta kaza direct mamma mi akai aya ta sako kar sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah idan muka duba anan kar sami Allahu haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala yaji qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wadan matan nan da take zaman tana jahin ja da kai akan ko tashtaki ila wallahu yasma'u tahaw inna Allah samiun kaga duka kinan Allah subhanahu wa ta'ala zai zaman to kinan duka Allah subhanahu wa ta'ala zai zaman to yana ji duk abubuwan da zai zaman to annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a gaban shi kinan za a sabko wahayi idan shari'a ta tabbatar da shi ko kuma za a sabko wani hukunci kenan wannan na uku shine sahabi ya danganta wani abu zuwa ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma yana da hukunci na marfu hukuman sannan na hudu shine an ya kula sahabi an shay'in bi annahu min as-sunnah ka qawli ibn abbas ibn mas'ud radiyallahu anhu min as-sunnah yukhfi at-tashahhud ya'ni fi as-salah kamar sahabi yace min as-sunnah yana daga cikin sunnah annabi idan kaga hadisi sahabi ya ce minas sunna yana daga cikin sunna to wannan hadisin yana da hukuncin rafa'i marfu'i shine fadai misali malai yace fadai ibn mas'ud da yace minas sunna an yukhfiya at-tashahhud yani fi salat yana daga cikin sunna idan ka zo yin tashahudi a cikin sallah ka yi ta a sirranci kenan wannan yana da hukunci hukunci ne hadisi marfu'i na hudu kenan fa in qalahu tabi'un fa qila malan yace marfu'un wa qila mawqufun an yi sabani idan tabi'i ne ba sahabi ba yace minas sunna tunda tabi'ai sun ga sahabbai to idan suka ce minas sunnati kaza wa kaza yana daga cikin sunna ai kaza malamai sun yi sabani suka ce yana da daidai zamanto marfu wasu suka ce marfu wasu suka ce a'a daidai zamanto mawquf kenan tunda su ai sahabbai ne suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka kauli abdullahi bin abd ka kauli ubaydillah bin utba bin mas'ud as-sunna an yukhatib al-imam fil eidaini khutbataini yufasilu bainahuma bi julus yace kama fada ubaydillah dan abdullahi bin utba yake ibn mas'ud yake cewa yana daga cikin sunna limami yayin khutba guda biyu a idi sannan ya raba su da zama kenan wannan wadace ta tabi'i malamai sun yi sabani shin ta zata zaman to tana daga hukuncin hadisi marfu'i ko kuma mawqufa ce malam yace al-khamis na biyar yace qaulu sahabi umirna aw nuhina aw umira an-nasu wa nahu zalika sahabi yace umirna an umarce mu idan sahabi yace an umarce mu kenan waye umarce su a zamanin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma umira an-nas ko kuma an umarce mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma nuhina an hane mu kenan duka lokacin sahabbai annabi lokacin annabi kenan wannan yana da hukunci hukunci rafa hukuncin rafa kenan kamar shine malam yace ga qauli ummi atiya radiyallahu anha umirna an nukhrija fil eidaini awatik wa qawliha nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina wa qawli ibn abbas umira an-nas an yakuna akhir ahdi min bil bayt to wannan duka umarni ne nan tace umirna kwadai ibn abbas shi ma umira an-nas an umarci mutane kenan wannan bi zai zamanto yana da hukunci hukunci rafi'i hukunci hadisi marfu'i wa qawli anas malan yace wuqita لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف العبت وحلق العانة ألا نترك فوق أربعين أم أمر تيوم دا مجري مجيين مجيين كي غاشن باكي دا كما تري قرشي دا كما سيهي حمتا دا غاشن كبا كتا يهوشي سما دا قوانا أربعين تو وانا ما ينا دا جيكين قوات ابن عباس أنس بن مالك أما كما تنا دا هكونتي هكونتي رفعي هكونتي حديثي مرفوع kenan idan sahabi yace umirna ko kuma nuhina ko kuma umirna nas duka wannan yana da hukunci hukunci marfu kenan har yanzu ne muna karkashin hukunci hukunci marfu malam yace asadis na shida an yahkuma as-sahabiyyu ala shay'in bi annahu ma'siya ka qawli abi hurayra fa fi man kharaja min al-masjid ba'da al-adhan amma hadha faqad asaba al-qasib yace kamar sahabi yayi hukuncin abu yace wannan abin saban Allah ne sabawa Allah ne kamar fada Abdullah Abi Huraira da Allah ta tabbata gare shi lokacin da akai kiran sallah a cikin masallaci ya ga wani ya huta yace mishi wannan fa ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana daga cikin sunna idan akai kiran sallah kana cikin masallaci ka huta to wannan a cikin kissa in ban manta ba shi da ya huta can ko wani abu ne ya buge shi ko kuma mene ne shi dai idan ka huta ka saba ma annabi shi kuma an bakar arwalla uzuri ne ka je kai arwalla ko kana cikin sallah ma da zaka wada bakar arwalla wannan tana kiran sallah mun bakar arwalla ce amma an kiran sallah kana cikin masallaci yana bai daga cikin bai halatta ba mutun ya fita daga cikin masallaci an kiran sallah bai halatta ba sai in zaka huta kana da uzurin huta ka sai da ladan in ka ce amma yana kiran sallah to ka zauna ka yi da sallah tukun ka huta sai dai kuma uzuri na arwalla in zaka shi kai malam yace asabi wa kaza kabla asabi malam yace wa kaza law haka bas sahabi ala shay'in azibi annahu ta'a إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنس من الشارع ولا يزدم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه يتي مالا يتي حكا كما إذن صحابي يي هكونت وانا أبدا تيوا وانا تاعني بن اللاني أو تاع اللاني هكما معصية تي سابع الله سبحانه وتعالى سابو دمي سابو رشي سابو بيسن سن تيوا بابو وانا زي حال تاد حرم تاسيا الله سبحانه وتعالى تو كما شي يزوي جزم ya tabbatar da cewa wannan abu ma'asiya ce ko wannan abu da'a ce to wannan shi ma yana da hukunci na hadisi marfu'i hukman malan yace as-sabi' na bakwai qaulu sahabi raf' al-hadith aw riwayata aw riwayatan ka qauli sa'id ibn jubair an ibn abbas qala ash-shafa'atu thalatha da karshe yace raf' al-hadith kama sahabi yaga yi hadisi yace ya raf' al-hadith ko kuma riwaya ko kuma akwai inda yake cewa malan nan ya kasu ko bai kawo ba aiwa wa kadhalika can kasa law qalu an sahabi ya'thiru al-hadith aw yanmihi aw yablughu bihi wa nahu duka wannan kamar ya danganta shi hadisin zuwa ga daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar rafa al-hadith ya daga hadisin ko kuma riwayatan an san riwaya kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya'thiru al-hadith ko yanmihi yablughu bihi kenan duka wannan idan suka zo suna da hukunci hadisi hukuncin marfu'i hukuman kenan wancan marfu'i sarihi wannan kuma marfu'i hukuman kenan duka yana daga cikin hukunci hukuncen hadisi wanda yake marfu'i hukuman ala kulli hal kenan wannan shine malan nan ya kawo a karshe asabi malan ya kawo guda bakwai wanda suke da hadisi lahu hukum marfu'u hukuman na horko aikin sahabi na biyu shine sahabi ya danganta wani abu na horko wadda sahabi na biyu shine aikin sahabi idan ya zamanto aikin kuma bayaya da ga kusan ra'ayi na uku shine sahabi ya danganta wani abu zuwa ga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu kuma sahabi ya ce min sunnati yana daga cikin sunna na biyar ya ce an umarce mu da kaza ko kuma an hana mu da kaza na shidda kuma sahabi ya ce yayi hukuncin wani abu cewa wannan da'a Allah ne ko kuma ma'asiya ce na bakwai kuma ya zamanto ya ce wannan hadisin ya rafa Aisha zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai ala kulli hal wa'annan sunni hadisi marfu'i hadisi da ake cewa marfu'i wanda guda marfu'i sarihi wanda muka dauka na farko ya kasu kaso biyar kauli fi'ili taqriri sifa khalqiyya aw khalqiyya sannan kuma shi wannan ya shiga kaso bakwai fada qaul fi'il min as-sunna umirna aw yahkum bi annahu ma'siya aw rafa'a al-hadith aw na bakwai rafa'a al-hadith aw hakama ala hadith bi annahu ma'siya aw riwayatan na'am طيب على كل حال ننزل مساء ان شاء الله سيكون ساعتين قبل ان الله سبحانه وتعالى يقيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك